Domin tunawa da zagayewar ranar cika shekaru biyu da soma wa'adin mulkin sa na biyu, shugaban kasar ta Nijar a jiya Jajibir ya yi fira da tashar talabijin mallakar gwamnati, inda ya yi waiwaye a kan muhimman ayyukansa na tsawon shekaru biyu. Ministan Raya Al'adu kakakin gwamnati Asumani Malam Isa na cewa shugaban ya yi wani hoɓɓasa idan aka kwatanta da alƙawuran da ya ɗauka a tsarin program ɗin yakin zaɓensa da ake kira Renaissance Act Day.
Bantin ma likitoci manya-manya da aka girka kamar Hôpital de Référence ta nan Yamai da Hôpital de Référence ta Maradi, kuma da saye-sayen kayan aiki da an kai hospitaloli da daban-daban a cikin ƙididdigogin da ake yi, an samu cewa da Nijar tana cikin ƙasashen da suka samu cigaba mai mahimmanci cikin kiyaye lafiyar talaka da kiyaye lafiyar al'umma. Mun samu cigaba ta fannin makaranta saboda cikin wannan shekara biyun kurakuran da muka yi gani su ne mini wajen harkar maluma ma waɗanda suke ba da ilimin waɗanda suke karanta su a akwai matsala. Wannan matsalolin da ganowa da su ma ci gaba ne, kuma muka ɗau matakai waɗanda suka ba da damar mu bincika mu ga waye kamata ya cancance mu shallakon ne, wane ne kamata ya koma ya wani aiki. Akwai fannin kasuwanci cikin ƙasashen na Afirka, kuma musamman a duniya mu ne na gaba waɗanda suka kawo gyaran fuska ga tahiyar da harkar kasuwanci.
Sai dai duk da ci gaban da ake kiranin shugaban ya samu a tsawon waɗannan shekaru biyu, gwamnatin ta Nijar na ganin akwai muhimman batutuwan da ke buƙatar a ƙara jan ɗamara a kansu.
Yanayin da muke ciki na cin hanci da rashawa, akwai matsala, akwai sauran zango, amma ba aikin gwamnati ɗaya ne ba, aikin talakawa ne, aikin kowa da kowa ne. Kusan tahiyar ruwa a ƙauyuka har yanzu wannan matsalar suna nan, ana neman su inda ya kamata a samu tallafin da za a ƙara wajen wadatar da ruwa a ƙauyuka, shine zai ɗauka mana hankali a gaba.
Rashin mutunta ƙa'idodin demokradiyya wani abu ne da 'yan Nijar ke matuƙar ƙorafi a kansa tun bayan da shugaba Isuhu ya samu wa'adin mulki na biyu, inji jami'in fafutuka Gamata Muhammadu. Dalili kenan da a yau Litinin ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka kira yajin aiki na gama gari.
Abinda samu ka sawa garana dan saboda cikon shekara biyu na Muhammadu Isu, talakawa su gwada mishi shi yana murna ya shekara biyu uku, mutane kuma suna bakin ciki shekara biyu ne yana muzgana mutane wajen kasuwa bukai na yawata dukkan tsari bisa titi, babu mutane, babu taksi, babu komi, gari ya ce.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.